sai dai daga nan wato hukumar lura da ingancin abinci
a dangane da wato irin nasarorin da ita wannan hukuma ta samu kai tsaye muna tare da shi wato shugaban wannan hukuma Pharmacy Shaba Muhammad zamu so mu ji irin nasarorin da kuka samu daga farkon wannan shekara zuwa karshen ta
jama'a barkan ku da yau na dabo barka da yau shekaran da ya gabata dai 2020 akwai abubuwa da suka faru number 1 akwai abun da ake kira COVID-19 wanda ya tsaye mana da abubuwa amma duk da wannan dai mun samu nasarori da yawa number 1 na samu hadin kai tsakaninmu da mutanen gari mun samu haɗin kai da police NDLA state security service customs service public complaint commission immigration and Kano state tax force a cikin abubuwa da muka samu muka yi akwai ne operation da muka yi a February kafin dai a samu lockdown na COVID-19 mun samu wani shago wanda ke tare da magunguna sama da miliyan 100 mun kwaso wayannan magunguna mun ajiye a warehouse din mu mun yi wani operation kuma na masu maganin gargajiya shine muke kira Habala product so ma mun samu kayan su mun kai warehouse har ma mun kai su enforcement inda
to mai sauraro da Abba Isa Muhammad kai tsaye dai muna tare da shi a Pharmacy Shaba Muhammad a daidai lokacin da yake jawabi a dangane da irin nasarorin da ita wannan hukuma ta samu a ita wannan shekara da muke ciki wanda muka yi ban kwana da ita
okay a cikin nasarorin dai yanda na fara mun samu haɗin kai da jami'an tsaro yadda na fada akwai wasu operation da muka yi kuma number 1 watan February mun kama magunguna fiye da miliyan 100 muka kwashi magani muka kai warehouses din mu wannan shine na ɗaya bayan COVID mun yi wani operation a sabon gari inda muka kama irin kayan magunguna gargajiya arma muka bi iya ar muka kai inda ake yin su a nan gari muka je muka kama wanda yake yin su yana yin magunguna kamar su sha mamaki ga muhaduwa palo kafi boka kafi malam irin ga suna inda da yawa so muka kwashi magunguna then a bangaren yanki na bici mun yi operation guda biyu daya masu maganin kwari mun kama su kayan da yawa a fiye da trailer daya muka kwashe baya wata daya kuma muka sake zuwa muka samu wayansu magunguna kuma na magunguna dabobi wannan ma ya fi na farin shi ma muka rufe kamfani muka kwashe kayan muka kama wayanda suke ma abubuwan suna annu a investigation and enforcement namu har yanzu kuma akwai ayyukan da muka yi muna da cases a kotu federal high court a nan an ci gaba da su wayansu ma alkali zai yanke hukunci a kansu then akwai abinda ake kira MSME micro medium da small scales da yawa mun yi programs da su mun kuma mun ba su abun da ake kira palliative a wannan lokaci palliative din shi ne mun ba su 80% discount a cikin kashi 100 an janye musu kashi 90 ko 80% so 80% so za su biya kashi 20 a cikin 100 ne wannan mutane da yawa masu kanana masana'antu sun zo sun yi rajista da mu fiye ga 500 kamfanoni daya da har fiye da 500
to yanzu a ita wannan shekara me kuka me kuka foku sun ma a wannan shekara
shine abun da ake kira plan of action muna in fact mun yi a plan of action din mu na abubuwan da ya kamata mu yi a wannan shekaran wayansu abubuwan da ke cikin plan of action din mu ba wai sai mun fada musu ba because kamar security information ne amma za mu ci gaba da yi abubuwa da muka yi a shekaran da ya wuce kuma za mu ci gaba da register za mu ci gaba da kama wayanda suke abubuwa mara kyau kuma za mu ci gaba da yanayin wayar da kai na mutane akan su zo su register abubuwa a don su yi reporting muna wayanda ba su abubuwa masu kyau so that kasar mu zai samu cin gaba
to a da haka akwai basuda wani wasu mutane da aka zargin cewa suna kusa magani na dabbobi da mu wannan mutane wannan magani ko kun kai shi lab kamar yadda kuke cewa an auna an ga yana da wata illa
duk wayannan ai mun kai lab ai za ku gani ma mun zo da mutane na investigation and enforcement mu ada NTA da ada kai ma ka zo lokacin so mu hauna mun dauke sample kuma wayanda suke yi wajen ai mun sampling kayan against an kai lab so amma tunda abun yana kan investigation irin bazan iya fada irin sakamakon lab din ba iyaka ya zama secret official document so
abba muna tare muna tare abba to a director kana ci gaba da fadar su wannan nasarori akwai wato kira da kake na cewar a zo a yi wato register da ita musamman ga masu abinci wanda suke packaging akwai bukatar mai kaɗan daga cikin irin waɗannan abubuwa da kuke bukatar kamar na ga akwai wani mutum da yake tunanin cewa zai fashe da kan daddawa kuma yana tunanin cewa zai zo nan da za a yi masa rista duk irin wannan su kun kuma su wane ne idan fashe da kan za a yi wannan za ku je musu rista kenan
yawa su ne suka fadi a karkashin MSME masu kanana masana'antu in fact a yanzu kam NAFDA ta ba da karfi ma registration na wayannan because su ne karfin kasan yawa so da yawan su in sun zo muna ba su consideration fiye ga wayan su ma yanzu mu je site din irin the first thing shine su samu inda za su yi wannan abun kamar dakuna guda uku zuwa biyar dayan shine inda za a canza kaya clock room akwai na biyun shine inda kayan aiki da na uku shine inda za a aiki sai daki na hudu shine finished product irin kayan da an gama wanda za a shiga kasuwa duk wannan so kuma irin mu duba tsaftacin wajen abun na farin shine za a yi application ne ana yi sa ne akan yanar gizo irin internet a internet akwai site din muna kira www.napams.org so waje ne za a shiga so ana neman abubuwa guda uku guda biyar application din shine na daya na biyu shine medical certificate na wanda za su yi aiki a wajen in kai kadai ne za ka yi aiki muna so medical certificate cewa irin baka da wata cuta wanda zai shiga cikin abincin ko kayan da kake yi na uku shine label din shi wanda za a manna a kayan na hudu shine fumigation sake za ka yi fumigation kar irin abubuwa kamar su beraye da su shiga wajen sune abubuwa so duk wayannan za a yi uploading a site din so sannan shi ne zai bude maka kudin da za ka biya kudin da za ma biya bai ma da yawa a yanzu because shi ne abinda government ya sa gaba kuma shi ne NAFDAC shi ma mu ma muka sa gaba irin mu kawo mutane kanana irin su samu aiki yi yawa
to abba ban sani ba ko a madadin masu sauraro akwai wata tambaya da za ka yi darasa ga shi daga ɗakin mu na yaɗa labarai wato yaya mutum zai yi idan yana son ya sanar da ku wani labari na wani abu da yake faruwa ma'ana irin information na cewar ga wani kamar kaga abin da ya faru a Bushi wato kila kun samu labari ne cewar ana yin maganin kwari mara kyau to yanzu idan misali wani ana yin ko wata hoda ko na abinci wanda dai za a ci na sutarwa ko ta alewa ko yaya za a yi ya sanar da
to office din mu dai yana tara secretariat a kusa da masallacin Kanzo an yanzu a roundabout na Katsina Road kuma in ana so a same mu a telephone ga wayansu lambobi da za a same mu a 0-3-6-5-4-1 shi ne lambar da za a same mu
to mai sauraro shugaban hukumar ma'am to Abba Isa Muhammad daga cikin ɗakin mu na yaɗa labarai yana cewa a maimaita ita wannan lamba bari na maimaita ta da kaina ita ce 0-3-6-5-4-0 akwai mai sauraro 0-3-6-5-4-0-0-1 zai sake maimaita ta 0-3-6-5-4-0-0-1 wannan ita ce lambar da ita hukumar NAFDAC a nan Kano ta bayar don mutumin da ya ga ana yin wani abu wanda yake zai iya shafar lafiyar ko ingancin abinci to zai iya neman ta wannan lambar kamar yadda aka ji Pharmacy Shaba Muhammad ya bayyana ni kuma sunana Yusuf Madaba Ismail akan mita 88.5 a Longbon FM daga nan ne hukumar da ke Kano a nan Secretariat Federal Secretariat